Masu bincike na dakarun sojojin Amurka sun daura laifi kan bayanai da suka ce masu rudani da sabawar juna da suka janyo mutuwar sojojin Amurka hudu da kuma wasu sojojin kasar Niger hudu a shekarar da ta gabata a can jamhuriyar Niger. Wani rahoto mai shafuna 8 da aka sako a ranar ya nuna cewa babu wata gazawa da ta zama dalilin kwantan bauna da ƴan bindiga masu alaka da ƴan ISIS suka kai ranar hudu ga watan Oktoba na shekarar 2017 a kusa da kauyen Tongo-Tongo mai tazarar kilometer 200 a arewa da yamma babban birnin kasar Niger. A maimakon haka rahoto yayi nuni da cewa an tabko su kurakurai da suka hada da cewa dakarun sojojin Amurka su 12 dake aikin tare ba su samu izini ba daga manyan komandodi shugabannin su don su bi sojan Niger wajen farautar Dundu Shefu, wani babban jigo na kungiyar IS da ake zaton yana yankin. Sanadiyar haka ne jami'an gwamnati suka ce dakarun Amurka watakila ba su samu dama ba wajen yin binciken al'amarin ba, balle kuma har su shirya wa afkuwa cikin fagen famar. Rahoton kuma ya bada bayanai yadda abubuwan suka lalace bayan da tawagar haɗin gwiwar dakarun ƙasar Amurka da Niger suka fuskanci kalubalen har-hare bayan tsayawarsu a ƙauyen Tongo-Tongo don ƙara samun kayan aiki. A cewar masu bincike na Amurka, wasu ƴan bindiga dauke da manyan makamai da yawan su ya kai 100 ne suka kaiwa dakarun harin. Ba tare da bata lokaci ba dakarun kasar Amurka suka sanar da sansanin su dake Niger game da harin, amma ba su nemi taimako ba har na tsawon mintoci 33. Dakarun sojan Amurka da suka rasa rayukansu a cikin wannan artabun sun hada da Sarge LA David Johnson tare da Staff Sarge Brian Blake da Jeremiah Johnson da kuma Justin Wright. Akalla bayan mintoci 50 ne dakarun kasar Faransa suka gaggauta suka isa filin cikin jiragen yaki domin taimakawa sojan Amurka, inda suka ci gaba da yi wa ƴan ta'adda masu alaka da ƴan kungiyar ISIS barazana domin taimakawa wajen bada agajin gaugawa ga sojojin Niger da ke neman taimako. Masu kula da bincike sun ce sun gaza ganowa ko ƴan ta'adda masu alaka da ƴan kungiyar ISIS sun samu wani tallafin daga mutanen wannan ƙauyen na Tongo-Tongo. Har yanzu akwai dakarun sojan Amurka tare da ma'aikatan ƴan kungiyar su 7,500 a Afrika baki ɗaya, inda kuma 800 daga cikinsu ke a jamhuriyar Niger.